Yawa dalice amarya soyayya Yarima liko ka aure an daura Suleiman maraba ango ne Yau ne bikin masoya
Kauna ta karbu kauna
Suleiman ka zamo ango gun amarya Hawwa
Yau ne bikin masoya
Kauna ta karbu kauna
Suleiman ka zamo ango gun amarya Hawwa
Aure idan da soyayya babatin rabewa
Yau ne bikin masoya
Shawarar mu mai son ka kaso shi dan kulawa
Kauna ta karbu kauna
Kuma bai gudun ka na gane duk daren dadewa
Yau ne bikin masoya
Ita audiga ake juyawa ta zama abawa
Kauna ta karbu kauna
Ismul Azim da shi ma jirgi yake dagawa Suleiman marabu Allah ya nufa ka aure Hawwa
Yau ne bikin
Kauna ta karbu kauna
Suleiman ka zamo ango gun amarya Hawwa
Daraja tana aure martaba ta me aure mu batun mu ba kore bashi martaba daki in jikin sa ba kyau
Yau ne bikin masoya
Daure amarya daure daure
Hawwa amarya
Hawwa udali zo bashi fure
Hawwa amarya
Tayari malikok zama babure
Ikon ilahu sai saurare Suleiman marabu komai tare Yau yan uwa kuke babare Da dan amarya da dan ango Hande milele fulbe mobe Suleiman marabu hande miyoti Hawwa dali fulla mi hommi
Taka amarya taka angon amarya
Lale
Tirmi ko baya yin komai ba ta barya
Lale
Yau yan bakin ciki sun koma na baya
Lale
Yau mun fahimci shi ka sai masu ƙarya
Lale
Rumbu yana da wabe ne na maraya
Lale
Aure yana da tarin martaba
Amarya
Dan babu daraja in ba yi ba
Amarya
Gauro da mai iyali sun raraba
Amarya
Dan na fi so asara kan gaba
Amarya
Wayan ango suna nan zaune
Luwai
Dan ni na fahimta su jigo ne
Luwai luwai
Kowa ya taho bikin murna ne
Luwai luwai
Na ga amar su har da ango zaune
Luwai luwai
Ahmad Deltani da ku shaida ne
Luwai luwai
Ga iyayen amarya Hawwa
Da su zaune
Nasu bangaren nai dubowa
Da su zaune
Yau bakin cikin masu adawa
Da su zaune
Na ga na mahadin gero dawa Babban bakin cikin koshi yunwa
Da su zaune
Kau da gwamnatin yan gigiwa To a girgiza kawaye
A girgiza kawaye
Masu shiga kamar tagwaye
Masu shiga kamar tagwaye
In sha'anin ku kai awaye
In sha'anin ku kai awaye
Murna ba a yin hawaye
Murna ba a yin hawaye
Mota ta fi kyau da juye
Daga ta fi kyau da juye
Alele lele alelewa
Laiya laiya
Bikin yan gata ake shewa
Laiya laiya
Da kaga tukunya akwai sanwa
Laiya laiya
Masu cikar ado suke kawa
Laiya laiya
Ahmad Deltana kuke yin waken amarya Gaudar za na je bikin murna tantagarya Hawwa Dalila biyute ya ta manya Duba dan ta tafi dawi su abun maraya
Suleiman ka zamo ango gun amarya Hawwa